Abu Qatada yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan aka iqama sallah ta kuce za ku mike tsaye karajtu sai kun ga na fito ashe kenan in an yi iqama ba wai lalle lalle bane ana gama iqamar a ce mutun ya mike ballanta na ma a ce kafin a iqamar wai dole sai mutun ya mike wallahi aka in ya zama in ba ai haka ba ba za a iya daidaita sau ba to sannan saboda wannan manufar amma dai dan mutun ya zauna ma aka gama iqama sarai sai sannan za a yi kabbara ya mike ba laifi ai shi yasa kamar a masabar Imam Malik yanda mai mahutar sarai yake faɗa walli yaqum ma'aha aw ba'adaha bi qadari taqati muridu salati mai nufin yayi sallah ya mike ana iqama ko kuma ya bari ma sai an gama iqama sannan ya mike gurgurdan yanda dai ya ga zai iya gurgurdan yanda ya ga zai iya to kuma idan da Allah ya sa mutane an zo na abu ɗaya da ake banda ko jahilci ne ko sakaci ne na zamani yanda ake so kama a masallaci ba sai lalle masallacin juma'a ba ma in mutane za su zauna sahu ko da zama za a yi kowa yana lamarinsa ba wai ta da zalla za a yi ba an fi son a jeru sosai kamar sahun sallah ba wannan ya muskata nan ba wannan ya muskata nan kowa yana a zauna a yi sahun ba sai lalle an zo sallah ba saboda in an fara tun farko ma aka zauna haka din idan aka zo za a tada sallah sai abin ya zamo da sauki amma yanda ake wannan ya muskata nan wannan ya juya nan wannan ka gama ba gabas din yake kallo ba yace wai in an zo sallah ai ba sallah ake ba to ai zaman musulmi musamman a masallaci in suka yi hakan wani karin lada ne mai yawa wani karin lada ne mai yawa sai san an zauna a daidai in an tashi tada sallah ko da sai da aka gama iqama aka gama miƙewa sai kaga sauyin yayi daidai amma aka ce za a irin wannan zaman ne shine yake kawo a tashi a ta gyare-gyare a dade ana gyare-gyaren ma amma ba a gama gyarawa ba to da Abu Sattirmizi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Anas ibn Malik hadisin da Anas ya ruwaito a wannan babin bai kai matsayin hadisin da za a ce ki an kiyaye shi ba ko da yake shi mai taliqin ya ce shi a iyaka fahimtarsa hadisin nan ba shi da masoka masokar da yake da shi bai kai wadda za ta yi tasiri a cikinsa ba shi ya sa hadisi ne ingantacce Abu Sattirmizi ya ce hadisin nan na Abi Qatada hadisi ne kyakkyawa ingantacce dukkan masu littattafan nan bakwai in banda Ibn Majah sun ruwaito shi amma illa iyaka Buhari shi a tasar ruwayar bai ce hatta ta rauni harastu ba iyaka hatta ta rauni kawai a tasar a ruwayar Buhari to hakika wasu malamai sun ki daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama da su da wasu a ce mutane su tsaya sauraron liman suna tsaye su bari sai ya fito sa mike wasu malaman suka ce idan liman yana masallaci aka iqama sallah ai abinda ya dace shine mutane gaba daya su mike tsaye idan mai iqama yace dar qamatis salatu a shehu muko shehu al-islam shehu ibrahim shi ma ya goyi bayan wannan yanda za a gani a littafin sa wato ya goyi bayan haka kware to cewa in mai iqama yazo gar qamatis salatu to sannan ne ya dace din mai nufin sallah ya mike tsaye to wannan shine abin da ibn al-mubarak yake kai Baba abin da aka ambata game da yin yabo ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala dan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ayi addu'a. To addu'a wanda yake son yayi addu'a kafin yayi addu'a ya fara yabo ga Allah. Sannan yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama. Wato wannan Abubakar ibn Ayyashin shine malamin qira'an nan. Ɗaya daga cikin mutum guda biyu wanda suka ruwaya daga Asim. Wato abokin tafiyar Hafsu. wato wato yanda Shaɗabi yake fada wa zalika ibn ayyashin abubakar rira wa hafsun wa bil itqani kana mufarrala to fashu batu rawihil wato wato wa bil kufatil garra'i minhum salasatun azau fa kadara shazan wa qaran fula ba amma abubakarin wa asimu nismuhu fashubatu rawihil mubarrizu afrala wa zaka ibn ayyashin abubakarin rira wa hafsun wa bil itqani kana mufarrala to wannan shine abubakar ibn ayyashin din ya karbo daga asimu shi dai malamin kira'a mai kira'ar da hafs yake kai shi kuma ya karbo daga zir ibn hubaishin tabi'in nan babba mai yawan ibada wanda ya karba daga wajen manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Mas'ud irin su Sayyidina Ali duk ya karba a wajen su shi kuma ya karba hadisin daga Abdullah ibn Mas'ud qala Abdullah ibn Mas'ud yace na kasance ina salla alhali Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar ma'ahu duk suna tare da manzon Allah ina salla a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da na zauna sai na fara yin yabo ga Allah sannan ne salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ne addu'a ga kaina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min lalle kam ka ci gaba da roƙo duk abin da ka roƙa kam za a baka saboda ka bi tsari ka bi tsari ashe mai addu'a ya fara yabo ga Allah ya fara yabo ga Allah subhanahu wataala kakka je ka mika hannu ga Allah kana nuna kamar kai ba abin da yema kai yabo gare shi Allah ya ma ni imomi da yawa ba wannan bukata taka kawai ba tayi kana da bukatu dubu tayi kana da fiye da dubu amma ni'imar da Allah ya ma wanda take tare da kai tafi dubu tafi dubu to salto da ka roƙa a baka to ka gode wa Allah kan wannan ni'imar ka kace za ka yi roƙon Abu Isa Timzi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Furala Tumnu Ubaidin zai zo nan gaba a kitabud da'awa ce Abu Isa Timzi yace hadisin na Abdullah ibn Mas'udin da hadisi ne kikkiawa ingantacce Abu Isa Timzi yace wannan hadisin Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi daga Ibn Adam takaitacce Babu abin da aka ambata daga madasa turare a masallatai a kamsarsa masallatai Aisha ta ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da gina masallatai a cikin gidaje wato wannan a zahirin kenan ba wai daga wajen gida ba daga cikin gida ma a yi masallaci wanda iyalin gida za su ringa haɗuwa suna salla a cikinsa ko ba komai wannan zai sa shi'ari na addini alamu na addini ya zamo an dasa su a cikin duk ma'abuta 'yan gida mu nan ko dankunci ne ko me yasa dai ba a saba da haka ba amma a ce a cikin masallaci an ware wani waje wanda a cikin gida an ware wani waje wanda zai zama masallaci in an tashi sallah musamman ta nafila a iya shiga ayi a iya shiga ya zama an yi a wajen sun da ya kama musamman kamar mata sa iya shiga su yi sallah mai gida yana nan ko dan ya koya musu ma ya musulmanci yanda yake ya zo a sashen hadisai ai yakan dauro ma takan dauro ma ya zama mutun ya salla a gidansa tare da iyalinsa inda dan nufin ya zama sun tsaye da sallar ne suna yi a wakaci ladan da za a bashi sai kai ladan da za a bashi ko ya fi ma idan da a ce ya salla a gindin Ka'aba salatu ri'in fil fidari waqatan bi ahlihi la afrulu minha min masajidi qibla ka'abati wa qayyida zabi man alayhi tawaqqafat jama'atu min fidari min ghayri hufiyat to maza Allah kuma yayi umarni cewa a tabbatar an tsaftace masallatai masallaci daki ne na Allah ba daidai bane ana musulmi amma mutum ya san gidansa ko ɗakin sa ya zauna tsaf tsaf, amma ga masallacin unguwa kuma din yayi dauda yayi yana, amma ba a kula da wannan ba, ai ba daidai bane, ba daidai bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarnin a tsaftace masallatai, ya kamata ya zama masallaci ya fi ko ina tsafta, a ringa shafa mata turare. To Annabi sallallahu alaihi wasallam amara yayi umarni, ya ambaci kamar hadisin da ya gabata. Abu Isa Tirmidhi yace wannan ruwayar hadisin musa cewa mursali ne, inda wannan hadisin ruwaya tabi din nan ba ambaci wato wanda yake sama da tabi'i ba, iyaka an ambaci zuwa Urwa ibn Zubair ne, Urwa ibn Zubair ko tabi'i ne, sai ma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama aka haife shi, ba to dan Asma'u ne, shi yasa shi ma jikan Sayyidina Abubakar ne, uwarsa ya Sayyidina Abubakar ce, ubansa kuma Zubairu, Sayyidina Zubairu ɗaya daga cikin mutum goma da Annabi ya musa albishir da aljanna, shi yana cikin fuqahaus sab'atu na Madina, ya wafati hijira na da shekara 94, shi Urwa ibn Zubair dan sa ko Shamun Urwata yana cikin malaman Imam Malik, Imam Malik ya karbi ilimi da yawa a wajen Shamun Urwata. To cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a gina masallatai a cikin gidan daji, kuma a tsaftace ta a tsarkake ta, fa zakara na hawo. Sufyanu yace shi Sufyanu yace ai abinda ake nufi da gina masallata a gidan daji ba wai yana nufin a cikin gida ba, yanil qaba'ila yana nufin unguwoyi, kowace unguwa ya zama tana da nata masallacin, lalle ne duk unguwa kenan ya zama an samu masallaci. Wannan ita ce fassarar shi Sufyanu ibn Uyayna, ta ɗaya daga cikin manyan malamai mujtahidai, wato malamin Imami Shafi'i, wanda shi Sufyanu ibn Uyayna ta ya riga almajirin nasa wafati da shekara 6 ne kawai, ya wafati hijira da shekara 198. Babu abin da ya zo cewa sallar dare da rana ana yin ta raka'a biyu ay sallama, raka'a biyu inda na fila ce za ka yi, in kai raka'a biyu kai sallama. Ya kama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar dare da rana ana yin raka'a biyu. Abu Isa Tirmidhi yace almajiran Shu'batu wanda suka ruwaya daga gare shi sun bambanta a wajen ruwayar wannan hadisin na Abdullah ibn Umar. Wa'ansu suka ce magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu suka ce magana ce ta Abdullah ibn Umar, wasu suka ce hadisi ne marfu'i, wasu suka ce hadisi ne mawqufi. Akwai ruwaya da ta zo daga Abdullah ibn Umar, daga Nafi, daga Abdullah ibn Umar, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan. Amma dai ruwaya ingantacciya ita ce wadda aka karbo daga Abdullah ibn Umar, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kala, ya ce sallata dare ana raka'a biyu ay sallama, raka'a biyu ay sallama, wato ba ƙarin wannan hali din. Tabbatattu sun ruwaito hadisi daga hadisin nan daga Abdullah ibn Umar, daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, basa ambaci salatul layli wannan hari ba, a tasu ruwaya kawai salatul layli masna masna. A ruwaito daga Ubaidullah, daga Nafi, daga Abdullah ibn Umar, cewa Abdullah ibn Umar ya kasance kan yi sallar dare nafila raka'a biyu ya sallama, raka'a biyu ya sallama, amma idan da rana ne yakan yi raka'a hudu sannan ya sallama. an samu bambancin fahimta dai tsakanin malamai game da wannan. Wasu malaman suka ga cewa sallar dare da rana raka'a biyu ay sallama, raka'a biyu ay sallama, akan wannan Imam Shafi'i da Imam Ahmad suke, haka ma a masabar Imam Malik su ma haka suka tafi kan cewa sallah dai ko ta dare ce ko ta rana, in na fula ce mutum ya raka'a biyu ya sallama, ya raka'a biyu ya sallama. Wasu malaman suka ce a sallar da ake da dare ita ce raka'a biyu ay sallama, raka'a biyu ay sallama. Sun ga idan mutum zai nafila da rana ya iya yin raka'a hudu kamar raka'a hudun da ake yi kafin sallar azhar, kamar raka'a hudu da ake yi kafin sallar azhar da waninta daga sallar nafila, kamar wajen Hanafiyawa da akan haka suke. To akan wannan Sufyanu Sauri yake da Abdullahi bin Mubarak da Saqib bin Rahawayhi, da Saqib bin Rahawayhi ma shi ma wato yana ya tafi akan haka, yanda can Alfaytul Usul yake a kazaidihi bi ra'ayihi man shara'a kana yusalli qabla zuhrin arba'a bila salamin baina halil hanafi kullina farawihi Ubaidatu yafi bi ra'ayihi qalu bi hadha sarraha rafu nabi qaul nabi rafa'ahu kad awraha. To babin yaya siffar nafilar annabi take da rana, ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin nafila da rana? Asibi ibn Ramrata ya ce mun tambayi Ali ibn Abi Talib daga siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rana, sai manzon sai sayyidina Ali ya ce in sallar annabi kuke so ku sani, ai ba iyawa za ku yi ba, ko na faɗa muku ba iyawa za ku yi ba? Sai muka ce da shi to ai ka faɗa dai, wanda ya ga zai iya ba sai ya gwada ba, ka faɗa mana mun mu sani, in ya so wanda ya ga zai iya ya gwada. Sai sayyidina Ali ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan rana ta taho ta nan kamar yanda take a nan, wato in tana gabas ta kai matsayin da take a yamma daidai sanda ake la'asar, to sai ya salla raka'a biyu. Idan kuma rana ta taho daga gabas ta zo matsayin da take a yamma lokacin azhar, sai ya salla raka'a hudu, wato dabda sanda rana take karkata daga tsakiya manzo Allah yana salla raka'a hudu, daidai lokacin walha kuwa manzo Allah yana sallar raka'a biyu kenan. Yana sake wata sallar raka'a hudu kafin ya sallar azhar, ya zama an hada goma kenan. In yayi azhar kuma sai raka'a biyu, yana yin kuma raka'a hudu kafin la'asar, ya zama kenan in an hada raka'a goma sha shida kenan ta nafila wanda yake a tsawon yininsa a wannan ruwayar. Yana rabewa tsakanin dan raka'a biyu da yin sallama ga mala'ikun Allah wayanda suke a bayan kusantawa da annabawa da manzanni da wanda ya bi su ma daga mummunai da musulmi. Kamar wannan hadisin da ya gabata, Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa, Ibn Majah da Nasa'i duk sun ruwaito hadisin, Imam Ahmad ma ya ruwaito shi a Musnad da Tsaw. To wato dai duk hadisin da yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan raka'o'in 16. A wata ruwayar sayyidina Ali ya fito fili ya faɗa cewa to kun gani raka'a 16 manzon Allah yake ta nafila da rana, amma a samu wanda zai dore a kanta ai shi ke da wuya. Wani malami a ruwayar Imam Ahmad, wani malami da aka faɗa masa hadisin nan, sai ya ce da malamin da ya faɗa masa hadisin nan naka munnar da nake da shi ya fi da a ce masallacin nan naka ka cika min shi da zinari ka ce in zo in ɗiba dinnawa ne. Yanda nake munna da jin wannan hadisin daga wajenka siffar sallar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rana aini munnar da nake ya fi da a ce masallacin nan naka ka shaƙe min shi ma ƙil da zinari ka ce in zo in ɗiba dukka ban mu. To Isaku ibn Ibrahim ya ce wato Isaku ibn Rahawayhi kenan abokin Imam Ahmad wanda shi ya wafati kafin Imam Ahmad da shekara uku matan da 38 shi ya wafati. Mafi kyan hadisin da aka ruwaito game da siffar nafilar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rana shine hadisin nan na Sayyidina Ali. Haka shi Isaku ibn Rahawayhi ya faɗa an san ko matsayin Isaku ibn Rahawayhi wajen hadisi malami ne babban hadisi malamin su Buhari da Muslim ne. An ruwaito daga Abdullahi ibn Mubarak cewa shi ya kasance yana ganin hadisin nan yana da rauni. Mu dai a iyaka fahimtar mu abin da yasa Abdullahi ibn Mubarak yake cewa hadisin nan yana da rauni amma fa Allah shine da sani. Saboda cewa hadisin nan ba a ruwaito shi ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ko ta wannan hanyar kawai daga Asim ibn Ramrata daga Sayyidina Ali. Amma Asim ibn Ramrata din nan amintacce ne wajen wasu malaman. Wasu malaman suna ganin karfinsa bai kai ba. Wato shi dai malamai da yawa sun ce yana da ƙarfi ma da wasu suka ce ai ya ma fa harisul awar da Imam Ahmad ya ce aini Asim ibn Ramrata amintacce ne a wajena amma akwai Jawzajani shi ya yi suka a game da Asim ɗin nan. Wato har yake cewa kai jama'a ku mamaki duk a rasa wanda zai ruwaito kamar hadisin nan sai Asim ibn Ramrata. Ga mata Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda galibi yakan zama tare da su tsawon yininsa a yininsa inda ba fitowa yayin sallah ba ko wata bukata amma duk ba su gani ba ba a samu ruwaya daga gare su ba inji shi Jawzajani. Amma Ibn Hajarin ya bashi amsa game da haka yace ai abin da yasa Asim ibn Ramrata almajiri ne babban na Sayyidina Ali shi ko Jawzajani so dewa yana da dan fisga hawarijawa sukan dan fisge shi kadan duk wanda yake na Sayyidina Ali ne kwarai kwarai sai ya ta kokarin sai ya dan samu wani abu da zai fada game da shi. To Ali ibn al-Madini yace ya Ibn Sa'id al-Qattan yace Sufyan yace wato wannan Sufyan din ana nufin Sufyan al-Sauri ana nufin Sufyan al-Sauri. Mun kasance muna gane darajar hadisin Asim ibn Ramrata bisa hadisin Haris al-A'war mu kuma wajen mu inji shi ya Ibn Sa'id al-Qattan hadisin Asim ibn Ramrata ya fi hadisin Haris al-A'war karfi. To babu abin da ya zo game da cewa ba a son yin sallah a mayafan mata. Mutum ya ɗau zanin matarsa ya amfani da shi wajen sallah aka ce haka ba a son wannan. Ya karɓo daga Aisha, Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin sallah a cikin mayafan matansa, baya sallah da tufafin mata. To Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Mutum biyar duk sun ruwaito shi wato Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Amma akwai wata ruwaya da take nuna ai ba laifi dan miji ya dau zanin matarsa yayi amfani da shi wajen sallah. To akwai ruwaya da take nuna wannan hadisi ne wanda Abu Dawud ya ruwaito shi shi ma wannan wanda yake nuna rangwama galibi dai yanda malamai suke faɗa babbar illar da ta sa a wannan ruwayar ko a wannan hadisin na Aisha aka ce ba abu bane mai kyau ga namiji ya ce zai amfani da tufafin matansa wajen sallah, saboda mata ba kasafai suke kula da nisantar najasa ba yanda ya dace. Shi yasa wannan ne yasa aka ce a bar tufafin nasu a maganar sallah, a wajen sallah, saboda nisantar su daga najasa galibi ba kasafai yake kaiwa yanda ake bukata ba. Shi yasa aka ce a ringa kyale tufafin nasu. To so mutashi akan wannan babu ma zikiri Ahmad, in kun samu hadisi ingantacce to a sanar da mu. Saboda me? Saboda ya san ya fi shi sani tsantsan hadisin. Amma Imam Ahmad shi da kansa yake cewa ban bi san yanda za mu haɗa tsakanin hadisai ba sai da Allah ya azurta mu da zama da Shafi'i. Kaga kenan, ashe kowane ilimi akwai matsayinsa. Ka tobara ce yanzu ake sai mutum ya san bangare ɗaya, shi ɗin ma zato yake ya sani. Ba wai ya sani din bane, zato yake ya sani, amma ya ringa ganin kamar ya samu komai, ya samu wuka, ya samu nama, zai yanda ya ga dama a addini, wai dole mutane su bi shi. In an ce ba haka ba, ya ce duk hadisansa, duk hadisansa. To ai ma abuta hadisan ma wanda suke gaba da shi Imamu Ahmad gashi yana komawa ga Shafi'i a wajen wasu ilima. To ballantana wani daga baya, kaga kenan wanda yake bai kai matsayin mujtahidi ba sai zama lalle ne a kansa ya koma ga wanda yake mujtahidin. Fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna, kowane ilimi ana komawa ga maabucinsa ne. Yanda Iraki yake faɗa alfiyarsa ta hadisi, fa ana bihi wala tahurbi zanni wala tuqallid ghayra ahli alfanni. Idan magana ta usulul fiqh ce, kaje wajen malamin usulul hadisi wanda iyaka nan ya sani, sai rikice rikitar da kai, sai rikice shi ma kuma ya rikitar da kai, dan ba bangaren sa bane. Idan ciwonka na kashi ne, kaje wajen likitan ido duk gwanintarsa, in ido ne a ido ya gwanince, ba sai dai ya rikice ba. In mai hankali ne ya san abin da yake, sai ya ce to ku koma wajen likitan kashi. Amma shi maganarsa ba ta kashi ba ce, ta ido ce. Haka nan kuma idan idon ne yake daminka, kaje wajen likitan haƙori, da idan da haƙorin duk aka suke. Amma dai sai ya zama ba wajen aka je ba fa, ba wajen aka je ba. Irin kayan ma da ake aiki sau da yawa sai kaga sun bambanta ko? To haka kuma ilimi ma na addini yake, kowanne da matsayinsa, kowanne a bashi matsayinsa. To, haife cikinta. Kaga wannan dama ai nasi ne sarihi. Gashi a Qur'ani, wa ulatul hamali ajaluhunna an yara'ana hamlahunna. To amma ko da wannan da yake nasi, kaga dangane da wata idda ake magana. Idda saki kawai koko har idda wafati, kaga nan a iya samun bambancin fahimta. Akwai masu cewa ai gaba daya kowace irin idda, wanda akwai hadisi ingantacce wanda zai karfafa fahimtar tasu. Akwai masu cewa a'a, idan mutuwa mijin mace ya batta tana da ciki, to ko da ta haife cikin, in ba a samu wata hudu da kwana goma ba, bata kama idda ba. Hakanan dan wata hudu da kwana goma sun zo gare ta amma bata haife cikin ba, to shi ma bata gama idda ba. Shi yasa a wajen wannan suka ce me ta taddu bi aqsal ajalaini, za ta idda ne da mafi nisan ajalin guda biyu. Amma dai zancen da ya furin jaye shine cewa me ciki a duk iddar da za ta yi, to idda tana kasancewa ne da haife cikin nata ko? Yanda yake. To amma kowanne in ka duba za ka ga irin dalilan da suka kawo. Duk da an ce ga wanda ya furin jaye, kakka ɗauka su wa'ancan ba su da wani dalili. Su ɗin ma akwai dalilin da suke ganin ya isa su bi shi. To kamar wanda cewa a fili yake dangane da wani ɓangaren, amma kuma a cikin nasa, duk da cewa an kawo shi nasan, akwai inda za ta yi saɓani ya zo kamar a nan ɗin, game da cewa haka ɗin ya haɗa haƙi da wafati koko idda saki ce kawai haka. Ƙarancin zaman ciki kafin a haife shi wata shida, kaga wannan ba wai ya zo nasi ba ne, ba inda Allah ya ce ƙarancin ciki a wata shida a fili. Amma kuma Allah ya faɗi haka ta fuskar ishara, abinda ake kira dilalatul tambihi, tunda a wani wajen an faɗi cewa za a yaye yaro a shekara biyu, wa wasa na linsana bi walidayhi husna hamalatu ummuhu wa hana alawa wa fisaluhu fi amayyin. Shekara biyu wata nawa kenan? Wata 24. Tunda an faɗa Qur'ani inda iddata shuhuri inda lahi sina ashara shara fi kitabillahi yawma halaqas samawati wal ardh. Shekara wata 12, shekara biyu wata 24. To an faɗa cewa za a yaye yaro a cikin wata 24. A wani waje kuma Allah ya faɗa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shara, daga samun cikinsa zuwa a yaye shi wata 30. Don an ɗebe wata 24 daga wata 30 saura wata 6. Kaga wannan sai a ce an faɗa, amma ba ta fuskar sarihun nassi ba, ta fuskar hanyar da za a ba a yi istinbadi. To shi dalilin nan ko kenan ya zama duk inda ya samu magana sai ta zama tana nan. Misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka alƙali ya ce zai shari'a, alhali yana cikin fushi. Alƙali yana cikin fushi, kai ya zauna ya ce zai shari'a, dan zai taka tobara bai sani ba fushin da yake ciki. Sai malamai suka ce to me ya jawo haka? Saboda hankalinsa ba a kwance yake ba. Sai aka ce to tunda ma magana haka ne, ashe duk sanda alƙali ya zama bai cikin kwanciyar hankali to kai ya shari'a. Sai aka ce ashe in yana jin yunwa ma kai ya shari'a, ko fitsari ya kama shi to kai ya ce zai zauna zartar da shari'a, sai zai zai gaggawa je fitsarin ya dawo ya ci gaba da shari'a, ko je ya ci abincin in ya ƙoshi ya zo ya ci gaba da shari'arsa. In yana jin yunwa ba sai a faɗa masa magana ba, ya zartar kawai bai tsaya ya saurara ba. To amma in ya haƙura ya dakatar da shari'ar ya je ya ci abincin ya dawo a ci gaba. Kaga wannan an kesta ne bisa nas. Kuma in dai za a aiki da a hankali sai a gano cewa haka ne. Allah ko ya faɗa cewa duk abin da za ku yi ku dinga aiki da hankali. Fa tabiru ya uli labsar, fa tabiru ya uli labsar. Ana magana da ku akan kuna da hankali, shi yasa duk maganar da aka yi ku yi aiki da hankali wajen gane me ake nufi. To
ya gode wa Allah.
Da aka makara mutum ne an biya wa matan sadaka, an gama kuma sai ta biya. Yadda za a fara tashi sai Allah ya masa
tsuwa. A'a, matar gata ya harama ba ko? Tafiya je za ta fara. To abinda yake haƙƙinta ai sai ta bari ta gama idda. Sai ta bari ta zauna ta yi idda, ta bar zuwa hajjin. Wannan iddar da za ta yi bin Allah ne. Tunda ta bi Allah, Allah shi ne mai bada lada in ka yi hajji. Sai ta yi tana idda saboda bin Allah da ta yi ta tsaya ta yi iddan Allah ya bata ladan hajjin kuma.
Ne kamar da ne
to a wato akwai bambancin fahimta tsakanin malamai. Shi dai hadisin ya kawo umumi ne cewa wanda duk ba musani ba in yayi zina bayan an masa bulala 100 za kuma a bakuntar da shi shekara guda. To malamai sun yi sabani, wannan ya hada hammace ko kuwa iyaka namiji ne. Kamar mu a masaban mu dai shine cewa namiji ne za a yi wa wannan, amma ita mace ba za a ce za a yi mata haka ba. Ma'anar yin haka din a kaita shi ma akan meye bakuntarwar akwai sabani. Akwai wanda suka ce ma'anar bakuntarwa a sa a kurkuku. A garin su ma in aka sa shi a kurkuku ai an bakuntar da shi, dan me san me ake ciki ba. Yana garin ana komai amma bai san me ake ba. Iza ja'a nasajjanu yawmal lihajatin ajibna wa qulna ja'a haza min ad-dunya. Wani yana kurkuku yake faɗa cewa duk sanda gandurobar su ya shigo wajen su sai su ta mamaki sai wannan daga duniya yake, saboda su zaman da suke gani suke ma ba a duniya ba, tunda ba san me ake ciki ba. To akwai malaman da suka ce ma'anar bakuntarwar a sa a kurkuku, wanda suka ce akai wani gari. Kamar mu a masaban mu dai akai wani gari amma bai hada hammata ba. To bai hada da bawa ba, bai hada da mace ba.
Haka.
akwai malaman da suka tafi akan hajja cewa wa mafatakum fa'atimmu, ya zama sun yi aiki da ruwayar wa mafatakum fa'atimmu, da abin da ya tsere muku to ku cika, tunda an ce ku cika kenan abin da za ku zo da shi shine karshen sallar ku. A raka'a ta karshe, raka'a biyu na karshen sallar isha ba a karatu a bayyana a ɓoye ake kenan. Akwai ruwayoyi a nan, akwai ruwayar faƙaru, akwai ruwayar fa'atinmu, illa iyaka yanda ake ta faɗa shi wanda yake muƙallidi ba haƙƙinsa ba ne yawan zaɓi, inda ba yana da wata madogara ba. Na yanzu misali, mutumin da yake haka, me yasa kake haka? Nojo Saudiya, nogo Larabawa ma su ma haka suke. Wannan ma hujja ba ce. Larabawa haka suke yi. Abu nawa ne Larabawan suke ba daidai ba? Wannan ai ba hujja ba ne. A'a, wane ga hadisi, ga ne rawaito hadisi, ni ina ganin ta fuska kaza, wannan ruwaya ta fi rinjaye, ga kuma malaman da suka tafi a kai, to na yi taƙalili da su. To wannan sai iya zamowa da dama-dama. To. Ai, malamai da yawa suke cewa duk abin da za ka yi ba Allah da shi bai kai abin da ya yi kansa da shi ba. Alhamdulillah. In gaji alhamdulillah ba kai ga bai bar Allah. Akwai wanda suka yi ƙari alhamdulillah hamdan wato yuwafi mata zai da minan ni'am. To wannan shi ma yabo ne babba wanda yake an ruwaito kisoshi da yawa a kai. Akwai kuma wato ya rabbi lakal hamdu kama bagila jalali wajhika wa azimi sultanika, wanda wani ya faɗa a gaban annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga mala'iku suna gaggawar rubutawa, kowa gaggawar rubutawa, shi ba wannan da yabo ne ga Ubangiji. Ya rabbi lakal hamdu kama bagila jalali wajhika wa azimi sultanika, ya Ubangiji ina gode ma godiyar da ta cancanta a ce amma saboda girmanka da ɗaukakarka da mulkinka.
Sai wanda shi magana yake a kan tafiya a hanyar wajen zuwa Ibrahim. Tambayoyin da ke zuwa kan koyi cewa Imam Malik ya faɗa a cikin asar na da cewa wai Allah ya yi iskawa a yi asama. Shi ma kuma Imam Abu Hanifa ya faɗa a cikin asar na da cewa wanda ya yi musu iskawa a Ubangiji ya kafarta. Sai kuma wai wanda ya fara cewa Allah ya yi yana ko'ina ya shi ne Jaham Ibn Safwan.
To ai magana istiwa'i, dama magana ce wadda a wajen ayoyi guda shida ne a Qur'ani yake sun zo cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi istiwa'i. Wannan da ya kore wani abu na Qur'ani ai ya kafirta. Amma inda bambancin fahimta take, wasu suna da an ce istiwa'i sun ce Allah ya zauna kan al'arshi. To dan ya gaji ne? Allah gaji ya yi har zai zauna? Ga wanda da aka ce ya zauna, to da can ba a zaune yake ba daga baya zauna? To me ya jawo ya zauna din? Me ya jawo ya zauna? Gaji ya yi? Gajiya ya shi ne shi Imamu Malik ai abin da ya faɗa da aka tambaye shi ma ana so a san meye istiwa'i. Ya ce istiwa'i ai al'imanu bihi wajibu wasu'alu anhu bid'atu a harju anni hazal mubtadi'a. Ba da gaskiya da istiwa'i ai ya zama wajibi tun da gashi ya zo a Qur'ani, amma a tsaya tambayarsa wani ƙagen wani abu ne a addini. Kaga yana shi masu tsayawa tambaya akan wannan, in ji Imamu Malik kagen wani abu suke a addini har yake cewa ku kori wannan daga wajena, ku kori wannan daga wajena. Shi yasa kuma Abu Hanifa ma abin da ya faɗa shi ne za mu yi imani da istiwa'i. Kuma gashi ma ai wato ko mai risala ai ya kawo an yi imani da istiwa'i, amma mu abin da ba za mu faɗa ba za mu ce Allah ya zauna akan al'arshi ba. Ba za mu ce Allah ya zauna kan al'arshi ba. To, kuma cewa Jamumnu wato Safwana shi ne wanda ya fara faɗa magana ce ta wasu a iyaka fahimtar su ko a wata fassara da suke so su shigo. Su dewa wa'ensu idan fahimtar su bata kai ba su gane me aka dosa ko abinda malamai suke so su karfafa a kai, sai su ta kokarin magana wadda take ta gaskiya su dangana ta ga wani wanda ake ganin ya karkace ta wani wajen, don su da awa cewa to ai maganar ma gaba daya ba ta da tushe. Ba ana magana akan kore istiwa'i ba, duk wanda ya kore istiwa'i ai ya kafirta, nassi ne na Qur'ani. Amma maganar da ake akan fassarata zamanin sabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su tsaya cewa sai sun nuna wa mutane cewa istiwa'in nan yana nufin zama ko abin da ya kama da zama ba, amma sun yi imani da istiwa'i. Haka na bayansu abin ne da ya zo daga baya, sai aka samu wa'ensu 'yan fadararro da suke ta kokarin sai sun nuna mutane cewa istiwa'in nan zama ne. To abin da wa'ensu kuma malaman suka ga cewa to in aka ce za su fanta Allah da zama, ya zama an iyakance Allah kenan. In kuwa an iyakance Allah, Allah ya zama samamme, ya zama kamar sauran samammu wanda suke mumkinai hawadisu, wanda su ne suke karɓar iyakancewa. Shi ko Allah ya faɗa a cikin siffarsa laisa kamislihi shay'un, shi yasa a taƙaice bawaye imani da istiwa'in kawai, don ya imani da istiwa'in bisa tafarkin sahabbai da tabi'ai, imaninsa daidai ne. Majalisar tauhidi yana faɗa wa kullu da nasin auhama tashbiha awilhu aw fawwir wa rum tanziha. Aw fawwir shi ne kai imani da shi yanda sahabbai da tabi'ai suka imani da shi, ka ce ka fawwara saninsa ga Allah. In kai haka kayi daidai, ba wanda ya ce wanda ya haka ya bata. Wasu ne daga baya suke cewa ai akwai wata magana daban akan haka. To sai menene haka ne? To Allah ya bada lafiya, Allah ya kiyaye. Ba babban abin yi irin karanta ayatul kursi, yanda kuma tabbatar da cewa galibi yanda malamai suke faɗa sakaci a wajen suturce jiki musamman ga 'ya mace, ba abin da ya fi ka jawo aljanu. Shi yasa idan mata musamman ana koya musu kula da sutura, gala duba da shari'a ta zo game da ko da ban ɗaki mutum ya shiga ya kulle kofa, amma cewa akai ko namiji ma kai ya yi jikinsa haka, an fi son ya dawwamar da sutura har sai ya kusaci gama tsugunawa. Ko to balantana 'ya mace, to galibi abin da yake jawo aljanu har suke haƙewa mutane rashin kula da irin wannan ladabi, da rashin kula da tsarkaka daga wato najasa. Shi yasa a kula da irin wannan, a kula kuma da karanta kamar su ayatul kursi da makamantansu, duk abin da ya zo cewa hirzi ne daga shaidani, Allah ya kiyaye, Allah ya bada lafiya, Allah ya kare al'ummar musulmi gaba daya. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Babin abin da ya zo fi zikiri fimini a cikin ambaton abin da yake halatta minal mashi daga yin tafiya ko yin aiki idan mutum yana cikin sallar nafila, cewa idan mutum yana sallar nafila an masa rangwame fiye da idan da a ce yana cikin sallar farilla, dangane da cewa ya dan iya tafiya ko yi wani aiki wanda yake ba zai kawo kau da kai daga sallah gaba ɗaya ba. Ya karɓo daga Aisha, kalat Aisha ta ce na je alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gida, yana sallah a cikin ɗaki, alhali ya rufe kofar da na kwankwasa kofar, sai ya taho a hankali har ya bude min kofa, sannan ya koma inda yake ya ci gaba da sallarsa. ta nuna cewa kofar tana wajen alƙibla ne dama, tana daga alƙiblar ɗakin ne. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa amma garibi. Imam Ahmad, Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito shi, shi yasa irin hadisin da za a ce rawahul hamsatu, mutum biyar sun ruwaito shi ko rawahul arba'atu wa ahmadu a tsarin mai bulughul marami. Babu abin da aka zo game da yin karanta, game da karanta sura biyu a rak'a ɗaya, cewa a iya karanta sura biyu a rak'a ɗaya. Amashu ya ce, na ji a Bawa'il ya ce, wani mutum ya tambayi Abdullahi ibn Mas'udin daga wannan kalma ta Qur'ani harfa nan an sake shi ne ana nufin kalma. Akan amfani da harfu alhali ana nufin kalma, shi ne gairi asinim na cikin suratul kitali. Ya ce, kai da kake tambaya game da wannan, dukkan sauran kalmomin Qur'ani ka iya karanta su, wannan harafin ne yake ma wuya, baka gane ya zaka karanta shi ba? Yace kwarai kuwa na iya.